kan kimiji har filawo kuma kan gida
Malam Garba Shehu mai taimakawa shugaban kasa na musamman kan sha'anin yada labarai kenan yana shaida mana cewa shugaba Buhari na cikin ganawa a wani taro da masu ruwa da tsaki kan sha'anin tsaro a kasar. A yayin zaman zauren majalisar dattawa ta ranar Laraba 27 ga watan Yulin ne shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar PDP Sanata Philip Tannima Aduda dake wakiltar mazabar birnin tarayya Abuja mai kananan hukumomi shida ya gabatar da wani batu inda ya buƙaci shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmad wanda ya bada dama a tattauna batun tsaro a kasar da kuma batun tsige shugaba Buhari inda daga bisani sanata Lawan wanda ya jagoranci zaman majalisar yake amincewa da bukatar shugaban marasa rinjayen al'amarin da ya fusata a kasarin yan majalisar da aka zaba a karkashin inuwar jami'in adawa inda wasunsu suka fice daga zaurin majalisar kamar yadda sanata Estefanus Giang daga jihar Filato ya yi mana karin bayani
kowane mazabanmu ana a arewacin Najeriya ba ran da ba mu tashi da mugun labarin kashe da ire-iren su majalisa na dattawan Najeriya mun dubi wannan al'amari mun ce a goyon baya ga gwamnati mun goyi bayan gwamnati a kowane fanni domin cin gaban Najeriya amma abubuwa dai sai dai suna kara tabarbarewa a ganin haka ne shine majalisa ta ga cewa to ina mafita hakkin nan ta saya a wuyan dukkanmu ne amma akwai shugaba wanda yana da wannan haki kuma shine commander in chief na absolution sojojin Najeriya da dukkan wanda suke cikin harkan tsaro. Mun riga mun dauka matakan yadda za a samar da kudade wa jami'an tsaro, yadda kuma za a karfafa aikin su don a magance wannan matsala. Amma har yanzu abin yana ta tabarbarewa. To ina mafita? Shine abinda muka tsaya kai yau shine zamu bawa shugaban kasa notice cewa in ba zai wani abu ba to zamu dau mataki wanda kundin tsarin Najeriya ta bamu namu haki an in ta gagara to sai mu kauda shi dan a samu wanda zai yi wa Najeriya abinda zai samar ma Najeriya mu magance wannan matsala
a wani bangare kuma sanata Ahmad Babbakaita mai wakiltar mazabar Katsina ta Arewa shiyar da shugaba Muhammadu Buhari ya fito yace
ni ba kalmar tsigewa ta dame ni ba dan abubuwan da suke magana tsige shugaban kasa ba karamin abu na farko dai sai an bada notice na impeachment bayan an gama wannan dabbaro magana notice za a je kan magana kuma ma gwamnatin Buhari wata nawa ya rage mata ko kuma gwamnatin mu gabaki dai tunda kowa da kowa ne zai tafi in magana zabe wata nawa ta rage mata ni bana so a dauke hankalin al'umma kan abin da yake shine substance din wannan abin da ya kawo siyasa ciki shine yadda aka danne zauren majalisa aka hana amma tun sanda aka fara magana tsaro duk ɗan jam'iyyun nan gabaki dai muna hada kai ne dan abin nan idan da ana so a samu matsala in an kawo budget sai da amincewa kuwa za a yi budget ka taba jin an kawo budget din tsaro mun ce ba mu yadda ba me yasa saboda in Najeriya su zauna lafiya mu duka
ko yaya sanatocin jam'iyyar APC mai mulki ke kallon wannan al'amari ga sanatar Yusuf A Yusuf dake wakiltar jihar Taraba ta tsakiya da nasa bayani
kan Najeriya muna cikin wani rudani ne muna cikin wani mawuyacin halin da ne da ke ciki a Najeriya yanzu don haka jama'a kowa hankalinsa ya tashi da wannan rashin tsaro don haka yanzu a guje wanda gabaki da za mu hada kai da ita gwamnati mu tabbatar mun ba gwamnati cikakken goyon baya da wannan abubuwan da yake faruwa su ma gwamnatin da kanta yana tana neman wannan goyon baya daga jama'a kasa
shi ma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa Alhaji Turan Ashir Sharif cewa yayi
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un magana tsaro a Abuja ta riga ta kare ba kuma din mai hankali ya riga ya san wannan daga wata 7 zuwa yanzu ya gane cewa wannan abin yana zuwa
a Najeriya a kusan duk sassan kasar na dada shiga damuwa sakamakon yadda ƴan ta'adda ke ƙara shiga cikin mutane a baya-bayan nan musamman ma a birnin Abuja Lima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya